You're feeling me, feeling me. I'm a super duper fly. You're falling from America, direct from Washington. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Alheri Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin tubalin tsaro da Hassan Maina Kaina ke gabatarwa. Sai kuma shirin da dan gari, shirin haɗin gwiwa na muryar Amurka da tashoshin radio a ƙasashen Afirka. Kafin nan ga halin da duniyar ke ciki.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya. Mai karantawa Baba Yakubu Makeri. An kubutar da ƙarin fararen hula daga ramuka da ke karkashin wata ma'aikatar sarrafa karafe da aka yi wa ƙawanya a birnin Mariupol, inji wani jami'in Ukraine a jiya Juma'a. Duk da cewa mayakan Ukraine sun yi tsayin daka na ƙarshe don hana Moscow kwato birnin mai muhimmanci da ke da tashar jirgin ruwa. Mataimakin Firaministan ƙasar Ukraine Irina Bershuk ya ce an kwashe fararen hula 50 daga masana'antar karafin a jiya Juma'a. Cibiyar bayar da agajin gaggawa ta Rasha ta ce 11 cikin mutane 50 yara ne. Faɗan da aka gwamza a tungar Ukraine ta ƙarshe, wani birni da hare-haren Rasha ke lalatawa da alamar yana ƙara fuskantar damuwa. Kimanin mayakan Ukraine 2,000 bisa ƙididdigar da Rasha ta yi a baya-bayan nan ne suka makale a cikin ramuka da ke ƙarƙashin masana'antar karafan na Azovstal, kuma har yanzu sun ƙi bi kauya. Kamfanin dallacin labaran Reuters ya ce hukumomin yankin na Mariupol sun zargi sojojin Rasha a jiya Juma'a da harbin wata mota da ke kwashe fararen hula daga ma'aikatar sarrafa karafan, harbin da ya kashe wani mayaki kane ya karya yarjejeniyar tsagaitauta. A hali da ake ciki kuma, shugaban Amurka Joe Biden ya sanar a jiya Juma'a cewa Amurka ta shirya kayan yaki na dala miliyan 150 da za ta baiwa Ukraine ta dakile mamayar da Rasha ta kai mata. Ina sanar da wani rukunin taimako na tsaro wanda zai samar da ƙarin makama a talari da sauran kayan aiki ga Ukraine, inji Biden, yayin da yake gargaɗin cewa kudaden na gab da ƙarewa, tare da yin kira ga Majalisar Dokokin Amurka da ta bada izinin ƙarin wasu kudade. Sabon rukunin kayan yakin na jiya Juma'a shine ya kawo jimlar makaman Amurka da gwamnatin Biden ta aika zuwa Ukraine, wadanda suka hada da manyan bindigogi da makamai masu linzami da jiragen yaki masu saukar ungulu samfurin Stinger da jirage marasa matuka zuwa dala biliyon 3 da miliyon 800,000 tun lokacin da Rasha ta kaddamar da mamayar a ranar 24 ga watan Fabrairu, inji sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken. Wata gagarumar fashewa da yoyon iskar gas ta haddasa a jiya Juma'a ta kashe akalla mutane tara tare da raunata wasu 40 a lokacin da fashewar ta tashi daga bangon waje na wani otel mai alfarma da ke tsakiyar babban birnin Cuba. Babu wani dan yawon bude ido da ya sauka a otel din Saratoga mai dakuna 96 da ke Havana saboda ana masa gyare-gyare, kamar yadda gwamnan Havana Ronaldo Garcia Zapata ya shaidawa jaridar jam'iyyar kwaminsanci ta Gramma. Ba fashewa bace ta bam ko hari ne aka kai, wannan wani bala'i ne kawai, inji shugaba Miguel Diaz-Canel wanda ya kai ziyara a wurin, yana fada a shafinsa na Twitter. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kwace ikon Afghanistan da Taliban ta yi ya tabarbarar da tattalin arzikin kasar, kane ya kawo wa aikin jin kai cikas a kasar da yake daidaita, lamarin da ya sanadiyar da dubun dubatar mutane suna sallakewa zuwa neman mafaka a Pakistan da neman matsugunai a kasashen waje. Jama'an Pakistan sun ce tun da Taliban ta sake kirewa akan karagar mulki a Kabul a watan Agustan bara, sama da mazauna birane a Afghanistan da masu galihu da ƙwararru ne suka isa Pakistan da takardar izinin shiga kasar ta biza. Galibin marasa galihun 'yan Afghanistan ne ke kokarin neman mafaka a Amurka da waɗansu ƙasashen yamma a ƙarƙashin shirin 'yan gudun hijira da sake tsugunarwa. Yawancinsu suna zaune ne a gidajen otel da gidajen saukar baki na 'yan kasuwa a Islamabad, babban birnin Pakistan. A ƙarshe, uwar gidan shugaban Amurka Jill Biden ta gode wa sojojin Amurka da aka tura Romania a matsayin masu sanya ido akan cin zarafin da Rasha ke yi wa aikinsu, yayin da ta fara ziyarar kwanaki 4 zuwa Turai don gani wa idonta matsalar da 'yan gudun hijira da mamayar Moscow ta haifar na Ukraine.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hassan Maina Kaina da shirin tubalin tsaro, shirin da ke haska fitila kan matsalolin tsaro da suka buwaye al'umma da kuma matakan da jami'an tsaro ke dauka na shawo kan lamarin.
Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro, wanda a yau zamu duba yadda ƴan uwan fasinjojin nan da ƴan ta'adda suka yi awon gaba da su bayan hari akan jirgin kasa nan da ya tashi daga Abuja zuwa Kaduna. Suka mame ofishin hukumar kula da ƴancin dan adam ta Najeriya don tunatarwa gwamnati cewa har yanzu fa dangin suna can a cikin daji a hannun ƴan ta'addan, inda suka nemi gwamnati da ta gaggauta ta kubutar musu da ƴan uwa.
Sunana Dr. Abba Muhammad, miji ne da ɗaya daga cikin mutanen da aka kama aka ɗauka a wannan guri na AK-9 train da zai je Kaduna ga Dabo. Ni miji ne da matata da take guri. Ba wanda ya tuntube mu, wato tun daga farko tambaya ta abin na farko shine da aka ba su waya suka kira mu washe garin lokacin ranar da aka yi wannan attack. Suka kira mu suka nuna mana kan cewa suna nan lafiya, amma from yadda suke magana mun fahimci kan cewa an ba su siffan abin da ma za su fada, kuma haka suka gaya mu. To tun daga wannan ranar fa ba mu ƙara jin wani magana daga gare su. Muna kiran gwamnati da babban murya ta ɗauki wannan al'amari, ta dube shi ta rayuwa, ta dube shi ran mutane da take, ta ɗauki swearing in kan cewa za ta yi protect, za ta kula da wannan hali, su ƙoƙari su fitar mana da su cikin lafiya. Amma abin da muke tunani shine su gwamnati mai yiwuwa suna nasu ƙoƙarin, amma ba mu da wani matsayi mai ake ci. Kuma haka su mutanen da suka ɗauki waɗannan ɗan talibai sun gagara neman mu, sun ɗauki alƙawarin abubuwa za su haɗa kan gwamnati. Akan gwamnati ne za su yi musu abin da ya kamata su yi musu. Mu ba mu da masaniya, kuma muna cikin ruɗu saboda ba mu san ina za mu nufa ba. Gwamnati ba ta tuntuɓe mu ta ba mu comfort akan wannan al'amari ba, su kuma ba su neme mu mu yi negotiating da su, mu samu a cikin mana ɗan uwanmu mu abin da kawai muke buƙata ke nan.
Wato sunana Idayat Yusuf. Sistas ina guda biyu ne suke cikin wanda ake kidnap a cikin Kaduna, Kaduna Abuja bomb attack wadda terrorists suka attack on the 28th of March 2022. Muna amfani da wannan media was tried best to reach out to the government, to reach out to the authorities that are involved. Kuma ai yanzu bamu ga abin da suka muna ba. Akwai mutanen da under serious medical, urgent medical attention. Muna da matan da we have a woman wanda tana da cikin wata bakwai da an riga mata ma appointment na ranar da za a mata CS. Kuma sannan akwai aged woman wanda shekaranta wajen 85 years da tana going through diabetes, da mai 68 wanda suke going through diabetes patient. Muna da wanda aka shooting yanzu a wajen su da aka ce an cire bullet din ne kawai, ba ana mishi stitches, ba medical attention, ba abinci mai kirki, ba drip, ba komai. Muna roƙon gwamnati na Nigeria, muna roƙon President Muhammadu Buhari dan Allah ya duba wannan abun a matsayin cewa moya uba ba na a matsayin na shugaban kasa ba, ya cire makamin mu shugaban kasa a kai ya duba kama irin yaran shi ne suka cikin wannan al'amar, matan shi ne yake cikin wannan al'amar, maman shi ne yake cikin wannan al'amar. Dan Allah ya duba mutanen nan da tosaya musu, toya ma iya family din su. Dan Allah da Annabi, muna wannan appeal saboda kidnappers din nan sun ce ba za su magana da mu ba sai da sada wanda sada gwamnati. Dan girman Allah muke roƙon gwamnati, dan girman Allah dan girman Allah muke roƙo su dan Allah su fito su taimake mu su cito sai su cito sai mu ga matan da suke cikin wa'alan nan akwai matan da suna masturbating ga ba fat ba komai kaya da muna roƙo government ne jira dan girman Allah dan girman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su cito sai mu su cito sai mu dan Muhammadu Buhari ya duba mu mune mu ayyansa ne dan Allah ya duba mu ya sa wannan abun kamar irin ya'yansa ne da suke cikin wannan al'amari dan Allah ya cire mu a cikin wannan wallahi da muka samu kanmu a cikin dan girman Allah ya duba wannan ya sauke mu ya cire su a cikin wannan al'amari mun gode
thank you sunana Aliyu Mahmud ni wa nake ga har uwata wanda ita ce mai cikin wata bakwai wanda take hannun wannan yanta muna cikin halin haƙulai muna cikin tashin hankali na fiye da misali kuma abu da mun dangana shi da Allah tunda shine mai yi su wanda aka daura manoyin wannan abun ya nuna kaman sun yi baris da shi a dai yadda muke gani amma fatan mu shine abun da bamu sani ba ya kasance kuma suna tabbata wani abun da za a zo a samu mafita akan halin da aka samu kai so ina kiran gwamnati da babban murya akan su duba su ga al'amarin da wayannan bayin Allah suke ciki hakkin da yake kansu su gwamnati ya rata a zaman lafiyan kasa da zaman lafiyan mutum da dukiyarsa so in ba su mai da hankali ba za su tsaya ranar gobe a gaban Allah su yi bayanin rashin kulawa da suka yi da wato nauyin da yake kansu ba zai misalci ba in faɗi halin da nake ji amma dai ina cikin tashin hankali na kakana da ya kai ko'ina komi za ka yi na more rayuwa sai ka yi tunanin wa'annan bayan Allah wani hali suke ci in ruwa za ka sha wani irin ruwa suke sha in abinci za ka ci wani irin abinci suke ci in bacci za ka yi su a ina suke kwantawa so abun da sai a hankali kawai ba zan iya ce miki ga yanayin da nake ji ba saboda bayani kadai ba zai gaya ma duniya halin da muke ciki ba da kuma bayan Allah nan suke ciki
a dai wannan makon ne kuma aka samu bayanin cewar yan ta'addan sun gindaya gwamnati sharaddodi wato dole gwamnatin ta sako su daga cikin manyan komandojin su da ke tsare a gidajen yare da kuma wasu masu sauran su da kudade al'amarin da masana ke cewar wannan ya jefa gwamnatin cikin halin tsaka mai wuya to a irin wannan yanayi ina mafita Dr. Kabir Adamu mai bincike ne kan sha'anin tsaro a Najeriya wanda ke bin diddigin wannan al'amari
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu Mala Hassan wato ita gwamnati tana cikin tsaka mai wuya ne ta riga ta bari lalacewar matakan da ake dauka na kokarin magance tsaro ya bari ta shiga kusan hannun wayannan yan bindiga sun kame yan kasa kuma suna amfani da kafafen yada labarai suna kokarin cimma burinsu ta suna kuma amfani da shi wato yanayi na tausayi na dan kasa suna saka ma gwamnati maki wanda zai sa gwamnati ta koda wani mataki ta dauka da wuya ta yadda ta ba tare da wani aibi ba to a takaice irin wannan yanayi dole ne a koma baya a yi tambayoyi kaga mun dade muna fadin cewa gwamnati ya kamata ta ringa ladabtar da wayannan jami'an tsaro tunda aka yi wannan harin a watan da ya shige a 28 ga watan da watan uku March ba wani ba mu da labarin cewa gwamnati ta sa a yi bincike kuma ba mu da labarin cewa ta ladabtar da wani jami'an tsaro saboda sakaci da ya kai ga wannan al'amari dalilin da na fara da wannan matashin shine in ba a gyara wannan ba to ba wani mataki da za ta dauka wanda za ta fita ba tare da IB ba shi yanayi irin wannan na matsala na tsaro guda ke fitar da shi inganta shi hanya da ake bi na tattara bayanai da kuma tantance shi abinda nake nufi shi tattara bayanai da tantance shi zai ba ma gwamnati dama ta san shin zuwa ne ne da waɗanda ainihi fika yi abin da waɗanda suka goya musu baya suka ba su umurni kuma suka ba su kuɗaɗe da hanyoyi da dabara har suka je suka yi to sanin wannan sanin su da wane ne iyalansu wani irin harkoki suke yi ta yaya za a matsa musu ba tare da misali an yi amfani da ƙarfi ba shi zai ba mu gwamnati yanayi mai kyau inda za ta tunkari wannan al'amarin in ma tattaunawa ne in ma sakin ɗan uwan nasu za a yi to dukkan waɗannan bayanan in har ana da su shi ne zai ba mu gwamnati dama na ta ɗau mataki wanda daga baya ba zai jawo mu ƙasa matsala ba amma cewa wai a saki waɗanda su ɗan bindigan suke son a saka ba tare da an yi irin wannan tattara bayanai ba da amfani da maki na shi tattara bayanai din da fasaha da za a yi amfani da shi na abinda zai biyo baya bayan da yake wannan kafa ne na jama'a kowa yana jin abinda nake faɗi ba komai nake son faɗi ba amma dai a takaice gwamnati ta samu hanyoyi na bayan ƙasa wanda ake ce ma back door channels na intelligence ta yi amfani da shi ta tattara bayanai wanda zai ba ta dama ta matsa masu waɗannan yan bindigan da waɗanda ke goyon bayansu waɗanda aka sani da waɗanda ba a sani ba don wannan ita ke kadai mafita abu na ƙarshe shi ne tabbatar da cewa binciken da za a yi ɗin da kuma ladabtar da su waɗanda suka yi wato jami'an tsaro kenan da har suka yi sakaci aka yi shi wannan abu zai kai ga saka sabbin hanyoyi wanda zai kai ga hana yiwuwan irin wannan nan gaba waɗannan abubuwan uku in aka yi to ina gani zai taimaka sosai ya rage koda wani radadi ne wanda ita gwamnatin za ta yi samu saboda hanyar da mafitar da za ta so ta bi ga shi wannan yanayi mai sarƙaƙiya wanda take ciki
kuma kokarin da muka yi domin jin ta bakin bangaren gwamnatin Najeriya abin ya ci tura domin dukkanin jami'an da muka tuntuba suna kaffa da takatsantsan akan wannan batu a ƙarshe ma dai sun ƙi su ce da mu komai masu sauraro da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaji mu ɗauke da wani sabon shirin a madadin sashen Hausa na muryar Amurka Solomon Abbo shine wanda ya daidaita mana sauci Hassan mai na kai nake sallama da ku mu kasance lafiya
gaida Malam Hassan yanzu kuma ga shirinmu na gaba
da dan gari shiri ne da sashen Hausa na muryar Amurka ke kawo muku tare da haɗin gwiwar gidajen rediyon da muke kulla da su
jama'a masu sauraron mu barkanmu da wahaka barkanmu da sake saduwa da ku cikin shirin nan na da dan gari shiri ne na haɗin gwiwa tsakanin sashin Hausa na muryar Amurka da kuma gidan radio television na jihar Nasarawa ni ne na ku mai gabatar da wannan shirin Sadiq Abbas nake cewa a yau dai mun ziyarci fadar mai martaba sarkin Kanje Alhaji Aliyu Hashim
assalamu alaikum muna maka marhaba da isowa wannan masarauta namu Kanje a karamar hukumar Awai Nasarawa State.
To mai martaba yau zan so mu dan taba tarihi na wannan masarauta na Kanje da kake shugabanci. Shin kaman wannan masarautar naka na Kanje akalla shekarun sa ya kai nawa da kafuwa?
Wannan masarauta ta kafu ne tun zamanin yakin jihadi na Usman Dan Fodio wanda a yanzu muna kiyasi tana da shekara fiye da 200.
Kaman su wadawa suka kafa wannan
to wannan masarauta ta kafu ne da yarda na Allah da kuma yardan Yakubu Bauchi wanda da isowansa nan ya ba wa daya daga cikin kakanninmu mai suna Munkaila Guraguri shi annan farko da ya fara sarauta a wannan gari namu na Kanje
to kaman wadanni irin kabilu ne suke cikin wannan masarauta na Kanje
to mu dai masu sarautar mu zamfarawa ne bayan kuma zamfarawan muna tare da jukunawa kanuri katsinawa kanawa da shauransu duk muna kuma zaman lafiya
to kaman menene ya bambanta wannan gari na Kanje da sauran wurare wato ma'ana kaman menene wannan gari ya shahara kai
to wannan gari ya shahara dai na farko ga dalilin da ma Allah ya sa an kafa masarautar babban al'amarin shine an kafa masarautar ne bisa ga jihadi na Usman dan Fodio wato kiran mutane zuwa ga musulunci ko zuwa ga Allah to a wannan shine wanda kakannin mu su ma sun yi kokari sun yi kuma gina akai domin a karkashin hakan ne a da nan kasan zaka samu ba musulmai bane to amma da zuwan su karkashin wannan kusan an musuluntar da mutane da yawa sun karbi kalmar shahada kuma ana zaune yanzu cikin koshin lafiya da dukkan al'umma da muke tare da su ana
kaman wace irin sana'a mutanen garin nan suka fi shahara akai
to ana maganar sana'a babban abinci ne akwai karatun Qur'ani na biyu kuma akwai noma bayan noma akwai harbi domin a zamanin da can din harbin kusan shine bayan jihadi sai kuma harbi da shi
farauta kin
farauta shi nake nufi
kaman wasu garuruka zaka ga cewa suna da wani irin take misali kaman Kano zaka ga ana cewa Kanon dago ko da ne kazo an fika kaman nan masarauta ta Kanje tana da wani irin kirari da ake wa wannan gari
duk muna da kirari domin mun tashi mun samu iyayenmu da kakanninmu suna ana Kanje kanjiya kan kura so domin an buga da ita ne an barta an yi mayaka su zo su ci wannan garin da yaki Allah bai ba su iko ba ta wanda wannan ne yana mata kirari da Kanje kanjiya kan kura
to game da kaman irin waƙoƙi haka da zaka ga ana wa garuruka ko ƙauyuka da suka shahara kamar yadda kai magana shin akwai wata waka kaman ko fitacciyar waka da aka yi saboda shaharar wannan gari
eh to gaskiya ban san ban da wannan masani
to me martaba kaman wani irin kalubale kuke fuskanta wannan masarauta ko in ce gari na Kanje
to babban kalubale da muke fuskanta yanzu shine dai yanayi na rayuwa wanda yanzu abubuwa sun canja gaba daya na mutane abubuwa da an san su na al'ada da shauransu yawanci yanzu kusan sun ba su nan ko mutane ba a samun biyayya kamar yadda magabata da suke yi to wannan kusan abin shine wanda mu ma yanzu muna kokarin mu gina kowa ya kamata kowa ya san al'adansa ya kuma san na gabansa ne wato ya kasance al'umma suna da biyayya da kansu har zuwa kuma ga shugabanni
akwai garuruka zaka ga cewa suna fuskantar matsaloli daban-daban kama daga killa matsalar rashin wadataccen ruwan sha ko asibiti ko makaranta ko hanya ko anan ba ku da wata matsala da ta jibanci irin waɗannan
to alhamdulillah a da dai kan mu ma ni ma na tashi na samu muna da wahalar ruwa amma yanzu ka alhamdulillah tunda yanzu dai da kai tafiya mita kadan zaka samu akwai boho to amma babban yanzu abin da ke damun mu shine ilimi na ƴaƴanmu da kannanmu domin makarantun ga tun nan dai akwai primary akwai kuma secondary school da muke da shi a nan to amma duka biyu zaka samu babu kusan wuri mai kyau wanda yara za su samu su zauna su yi karatu cikin kwanciyar hankali to wannan ne shi ya fi ci mana kutuwa kwarya domin duk al'umma ba ilimi kusan ba al'umma bane to da wannan ne hankalinmu na kai kuma muna roka ko da zuwa ga gwamnati ne da a bayar da kulawa na musamman akan wayannan abubuwa wato teaching aid da zuwa su environment din makarantun zaka samu kamar secondary school gwamnati tun da an establish nashi har zuwa yau gwamnati su yi class guda uku ne kawai abu duk shauran community effort ne so da wannan kokarin da al'umma mu muna yi domin mu ga yara sun samu ilimi shi yasa mu ma mun yi kokari mun yi gine-gine a wannan gun haji har zuwa exam hall da shauransu kaman ga primary nan har yanzu da in lack of wurin zaman yara hajin dai alhamdulillah man environment din yana da bukatan a ce an gina shi ga yanda yara za su samu ilimi cikin kwanciyar hankali
to ya batun tsaro fa
maganan tsaro kan alhamdulillah domin mu ko da karamin hukuman awai ne gaba daya muna alfahari dai mu wannan yanki nawa na Chibdon nawa nan alhamdulillah domin duk abubuwan da kusa yake faruwa mu nan zaka ga Allah na kokari mu ma muna kokari Allah na taimaka mana mu ma muna kokari mu ga dai an zauna lafiya da al'umma
kwata-kwata abin da ya sauka kenan a hirar tamu ta yau a madadin sashin Hausa na muryar Amurka da kuma gidan radio da talabijin na jihar Nasarawa wato NBS lafiya ni Sadiq Abbas da na gabatar da wannan shiri nake cewa sai an jima
Barka madalla. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa kan mita 102.5. Baya ga haka, a koda yaushe za ku iya zuwa shafukan mu na internet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu. Kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikin mu da wani sabon shiri har da a dawo lafiya na Baba Yakubu Makeri da kuma matasa a duniyar gizo na Shamsiya Hamza Ibrahim. Yanzu a madadin dukan waɗanda suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Salama Abo da hada shiri da bada umarni, alheri ke muku, fata alheri ku wani lafiya, mu kuma kwana lafiya da alheri.